Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Allah ya yi wa alƙalin kotun kolin Amurka Antonio Scalia, wanda ya fi kowane alƙalin kotun daɗewa rasuwa. Antonio Scalia, wanda ake bayyanawa matsayin mai cike da basira kuma mai matuƙar ra'ayin riƙau ɗan shekaru 79, ya rasu ne jiya Asabar da safe a wani wurin shakatawa da ke yammacin Texas. Rahotannin farko dai suna nuni da cewa ya yi rasuwar ajali ne. Fada White House ta bayyana saƙon ta'aziyar shugaba Obama ga iyalan Scalia da kuma babban alƙalin kotun koli John Roberts a wata sanarwa da aka fitar. Shugaba Obama ya bayyana Scalia a matsayin haziki, wani alƙalin da ya nuna ƙwarewa, wanda yake da ƙwarjini da ƙima a idanun abokan aikinsa. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya bayyana shi a matsayin mutumin mai tsoron Allah, mai kishin ƙasa, wanda kuma ya yi tsayin daka wajen kare kundin tsarin mulkin ƙasa. Scalia da ya rasu ya bar 'ya'ya 9 da jikoki 23. Sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Asabar cewa an shiga wani sabon babi a rikicin Siriya, bisa ga cewarsa shawarwarin da za a yanke nan gaba ko dai za su kai ga kawo ƙarshen yakin ko kuma su haifar da mawuyatan zaɓen da za a yi nan gaba. Kerry ya shaida wani taron harkokin tsaron da ake gudanarwa a Munich, ƙasar Jamus, cewa fatarmu ita ce wannan makon zai kawo canji. Ya ce shawarwarin da za a yanke a cikin kwanaki ko makonni ko kuma watanni masu zuwa za su kawo ƙarshen yaƙi a Siriya. Idan kuma aka yi zaɓin da bai dace ba, za su iya buɗe ƙofar tsunduma da rikicin da ya fi kowane muni. Ya jaddada gagarumin goyon bayan Amurka ga abokan ƙawancenta a Turai, yayin da suke fuskantar manyan matsaloli biyu da suka haɗa da kwararar 'yan gudun hijira da ke gudun yaƙin basasan da ake yi a Siriya, da kuma yanayin rashin tabbas a Ukraine, inda ake kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Kiev da masu ra'ayin aware da Rasha ke marawa baya. Babban jami'in diplomasiyan ya kuma yi jawabi mai tsawo kan yunkurin ƙasa da ƙasa game da batun tsagaita wuta a Siriya, da kuma inda za a mai da hankali a wajen ganin an kai wa kayan agaji ga farin kaya da rikicin ya shafa. Papa Roma Francis ya fara ziyara a ƙasar Mexico jiya Asabar, inda ya kira ga shugabannin ƙasar su adalci su kuma samar da tsaro ga ƙasa da aka shafe shekara da shekaru ana fama da tashin hankalin da ake da alakantawa da safarar miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa da kuma talauci. Papa Roman ya shaidawa shugaban ƙasa Eric Pena Nieto da 'yan majalisar da suka taru a birnin Mexico cewa hakkinsu ne taimakawa al'umma su samu abin da suke bukata na rayuwa da kuma ruhaniya da ya haɗa da muhalli da ayyukan yi da kuma yanayin zaman lafiya. A ƙasar da safarar miyagun ƙwayoyi ya haddasa rashin gaskiya tsakanin 'yan rundunar 'yan sanda, inda kuma tashin hankali da ke da nasaba da miyagun ƙwayoyi ya sanadiyar rasa rayukan sama da mutane 100,000 cikin 'yan shekarun nan. Papa Roma ya yi gargaɗi kan yiwuwar fifita masu hali da watsi da sauran al'umma. Ya ce tarihi ya nuna cewa duk lokacin da muka maida hankali kan neman abin duniya da fifita ƙalilan, aka kuma yi watsi da sauran al'umma, to ba ko bajima ko ba daɗe ƙasar za ta zama tushen cin hanci da rashawa, cinikin miyagun ƙwayoyi, nuna waɗansu al'adu wariya, tashin hankali da kuma safarar bil'adama. Dubban mabiya 100 katolika da suka yi taro sun yi ta cewa lokacin da Papa Roman ke jawabi. A wani jawabi na daban ga limaman ƙasar Mexico, Papa Roma Francis ya yi kira gare su su yi tsayin daka wajen haramta safarar miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa. Ya ƙalubalanci shugabannin Ecclesia su haramta abin da ya kira barazana da safarar miyagun ƙwayoyi ke yi wa al'umma. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu neman jam'iyyar su ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban kasa sun faɗa a wajen wata muhawara da aka yi jiya Asabar a jihar South Carolina cewa bai kamata shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi wanda zai maye gurbin alƙalin kotun kolin ƙasar Antonio Scalia da ya rasu ba, a maimakon haka ya kamata a bar batun ga wanda zai gaje shi. Hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump, wanda ke kan gaba a binciken ra'ayoyin jama'a na ƙasa, ya bayyana rasuwar alƙalin ‘yan sa'o'i kafin fara muhawarar a matsayin babban rashi ga masu ra'ayin ‘yan mazan jiya. Ya ce ya rage wa shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell ya jinkirta wato zaben magajin alƙalin domin kada a amince da shi kafin shugaba Obama ya bar mulki a watan Janairu shekara mai zuwa. Senator Mark Rubio na jihar Florida da Ted Cruz na jihar Texas da kuma ƙwararren likitan fiɗan ƙwaƙwalwar nan Ben Carson duka sun ce ya kamata shugaba Obama ya zaɓi wanda zai gaji alƙalin. Ra'ayin tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush ya bambanta da sauran abokan takararsa, inda ya ce hakkin shugaban ƙasa ne ya ba da sunan wani, sai dai bai zaci shugaba Obama zai zaɓi wanda zai zama karɓaɓɓe ba. Daga ƙarshe, Cibiyar Lafiya ta ƙasar Colombia ta sanar jiya Asabar cewa sama da mata masu juna biyu 5,000 ne a ƙasar suka kamu da ƙwayar cutar Zika. Adadin mutanen da aka samu ɗauke da ƙwayar cutar a ƙasar ya kai 31,555, cibiyar ta ce daga ciki akwai mata masu juna biyu 5,013.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa.
Farko kafin a fara wannan batun ciyarwan, muna da yara 2,234, amma a yanzu yaran da suke makaranta nan 19,954 ya karu fiye ba da inda mutum yake zato.
Abun ya yi kokari, amma don Allah, don Annabi ya tsayar da wannan, ya yi mana makaranta nan da ko wata uku ya tsayar da abincin, ya gama gini, ban ce ya daina yin abincin ba.
Kaɗan daga cikin rahoto kan shirin ciyar da ɗalibai a makarantun firamare abinci da gwamnatin jihar Kaduna ta bullo da shi. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. An ji ma kaɗan za mu kawo muku wannan rahoto, amma da farko bari mu bude shirin daga birnin Kebbi, fadar jihar Kebbi, Najeriya, inda aka yi taron kwamitin tuntuɓa kan harkokin ilimi na ƙasa da kowace jiha ciki har da birnin Abuja suka hallara domin duba harkokin ilimi da kuma ba da shawarwari. A taron ne jihar Jigawa ta gabatar da ƙasida kan buƙatar hana ɗalibai shiga ɗakin jarrabawa da wayar salula saboda hana satar jarrabawa. Da farko, wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da mai masaukin baƙi babban sakatare a ma'aikatar ilimi na jihar, Dr. Isa Muhammad, domin jin ƙarin bayani kan zaman wannan kwamiti.
Shi ne abin da ake yi ne shekara duk ana yin shi, kuma su sakatariyar ɗinsu daga Abuja su suke matsaya su ce wannan shekara ga inda za a yi, wannan shekara za a yi. Daga bizinin lahi wannan shekara mu Kebbi mu muka samu wannan martaba. Kuma tun da aka dawo da wannan gwamnati ta President Muhammadu Buhari, Kebbi ita ta samu wannan dama ta zama ita ce za ta ɗauki nauyin ta hiyadda ko gudanar da a wannan mitin da ake yi na dun Najeriya. So mai girma gwamna ya ba da dama muka zo muka shirya wannan taro, kuma alhamdulillah taro ya yi kyau. Ran atanin ran na aka fara, aka yi biki wanda aka nuna ma duniya. Sannan duka jihohin Najeriya 36 da Abuja suna nan sun halarta a wannan taro wanda Kebbi take ɗaukar nauyi. Kamar yadda aka faɗi, Joint Consultative Committee on Education mutane ne waɗanda suke zaunawa ƙwararru a gehen ilimi. Sun za su zauna su yi nazari akan matsaloli da hanyoyin da za a tahir da ilimi a Najeriya ya ci gaba. shine wannan makasudin wannan taron da ake yi.
Da na leka zauren da ake gudanar da taron sai na kicibis da wani mamba na committee daga
San Harisu Kiyawa, deputy director daga State Universal Basic Education SUBEP Jigawa State. Mun zo daga Jigawa mun yi presenting memo akan banning the use of handset in schools to curb examination malpractice, and kuma mun yi mun zo anyi it was anyi deliberating paper amma anyi deliberating so da karshe paper were stepped down. So na kira ga gwamnati da ta duba irin wayannan memos da ake kawowa, the irin wasu relevant memos wanda suke za su taimaki ilimi domin mai da ingancin. Kamar yanzu memo da aka kawo ta cewar a reviving na colleges na teachers colleges, so mutane wasu suka yadda wasu suka ki, so college education na za ta taimaka domin shi sa is one of the thing da yasa ake samun poor teachers a makarantu, saboda ba sa samun proper training from the basic. So gaskiya gwamnati za ta dawo da college education, ina ganin zai tallafa kwarai da gaske. So wannan meeting da muka zo a nan ake yin initiating din policy wanda za a iya kaiwa minister, za a dan kirawo NCE National Council on Education su zauna in sun yi abu yadda abu zai iya zama policy, ya zama doka a ƙasa. Kuma akwai batun issue na malamai, renumeration na malamai. Gaskiya renumeration na malamai at the basic level gaskiya ya yi ƙasa, ba kan ba shi da inganci. Ya kamata kamar yadda aka yi biyan malamai ilimi daga ƙasa, in aka gina shi to lallin nan ne za a samu kyakkyawan foundation. In ba ku kyakkyawan foundation ko malami in baka bashi kyakkyawan welfare ba, so gaskiya duk abin da zaka yi ta gini ne, amma abin da ka sama ka zo abu yana zubewa. So ya kamata a duba welfare. Even though I'm very happy naji senator committee on education Wamako sun kaɓa committee suna tunanin yadda za su yi at least good welfare for teachers. So gaskiya ya kamata gwamnati ta duba, gwamnatin Najeriya ta duba wannan abu domin zai tallafa ilimi kwarai da gaske. Title ne shine wato yadda za a hana amfani da waya, wannan waya a cikin jarabawa da yara suke yi, kamar wanda suke rubuta WAEC da NECO suna shiga da waya. So tana tallafawa su ta browsing through Google suna samun abu. So mun kawo memo ne mai presenting domin abuna, amma an yi deliberating most of the delegates they at last the paper were stepped down. So babu yanda zabi
me kake nufi da step down kenan?
Step down wato kamar ba su amince da ita ba.
Kazalika na kuma sadu da wani mamba daga jihar Sokoto wanda ya yi sokaci game da taron. Da farko ya soma da cewa
sunana Umar Muhammad Yabo, ni ne mataimakin director mai kula da ingancin karatu a hukumar bada ilimin primary da karamar secondary ta jihar Sokoto.
To malamin na so mu san makasudin zuwa kunan jihar Kebbi.
Ito wannan makasudin zuwa wannan jihar shine mahalarci taro na JCCE wanda turanci aka cewa Joint Consult Committee on Education, our reference committee, wannan shine mataki na farko na kaddamar da dokoki na ilimi a Najeriya. Wannan shine mataki na farko daga da za a je a finali har zuwa ga NCE. Wannan shine makasudin zuwa wannan jihar.
To wata irin takarda ko kasida kun ka gabatar?
So mun zo da takarda bisa ga teacher education gaban da abin da shafi sha'ani na malami. Mun zo da paper da makaddamar su bisa ga wani policy wanda jihar Sokoto muka yi gara bisa ga na tarayya wanda muka addaba shi a jihar Sokoto. Shine na state teacher education policy a jihar Sokoto, shi muka gabatar su a Joint Teacher Education Reference Committee.
Da fatar shawarwarin da anka yi a wajen taron za a yi cikakken amfani da su domin shirya manufar ilimi ta ƙasa da za ta haɓaka harkokin koyo da koyarwa a Najeriya. Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Yanzu kuma sai Zamfara, inda gwamnatin jihar take zargin wasu ma'aikatan ɓangaren ilimin jihar da yi wa gwamnatin jihar zagon ƙasa. A daidai lokacin da take bada sanarwar cewa ta kashe kusan naira miliyan 100 domin biyan kudin jarrabawar kammala karatun sakandare na dalibai. Ga zaradin Sani Huntuwa da rahoto.
Commissioner ilimi a jihar Zamfara Alhaji Muktar Lugga ya bayyana cewa wasu ma'aikatan jihar na bangaren ilimi na yam munakisa domin ƙara nauyi ga aljihun gwamnati ya ce sun dauki matakin cire waɗanda ba haƙin gwamnati bace ta biya musu kuɗin jarabawar
gwamnati muna da damuwa kwarai a bisa ainihin yawan jami'an da muke biya kowace shekara tuna cewa su kansu hukumar kuɗaɗen suna ƙaruwa kowace shekara to saboda haka mu kuma irin ainihin daliban da muka rena tun daga aji daya har suka kai wannan SS3 sai muka ga cewa to suna karuwa musamman wajen rubuta wannan jaraba akan haka ne muka yi wannan cewa mu gane ainihin ma yawan daliban namu to anan ne muka gano cewa wasu sunayen da kai an rubuta su ne an rubuta su ba wai ainihin ɗan makarantar bane to anan ne sai muka fahimci cewa wannan wata munakisa ce wanda ake yi saboda ƙara nauyi ga aljihun gwamnati wannan mataki da doka shine cewa mu tabbatar da mun cire irin wayannan dalabai wayanda ba hakkin su bane a wannan karo na gwamnati ta biya musu wannan jaraba bayan yuwa a ce mun riga kai mun biya maka ka kare maimakon ka je in kana da matsala makarantun kuma da gwamnati ta tanada irin wanda zaka saki gyara wayannan takardu sai kuma ka dawo cikin gurbin wasu wayanda muka shirya ma wayanda suke da haki ka zo kuma kai kane kane na cewa sai an biya ka daliban ma da muke magana wayanda ake maimaita akwai wayanda ma ba asalin ɗan jihar mu bane wanda yake cewa ba su da haki a cikin wannan kaso na gwamnati inda ma a ce zuwa da suke yi ana ƙara ɗaukar su a ce su ba su biyan wani abu amma ba kyauta ake musu ba idan suka je wajen hukumar makaranta sai kuma sun ƙara biyan kuɗi to kaga wani ya samu umbana sannan kuma gwamnati kuma ta ƙara ɗauke nauyi to wannan irin abubuwan da muka duba kenan mu ga cewa to gaskiya ba zai yiwu ba musamman wannan lokaci wanda muke ganin cewa ya kamata duk abin da mutum zai yi yayi shi tsakani ne da Allah yayi adalci saboda gwamnati tana bakin kokarin ta na ganin cewa kowane yaro ainihin dan jihar Zamfara ya samu ingantaccen ilimi
kamar yawan daliban nan da kuke biya musu wannan kuɗin jarabawa za su kai nawa
shekara ta 2014 da shekara ta 2015 sune jarabawan da aka yi aka kare gwamnati ta cire tsakanin ita waye da Neco abun da muka biya ya kusa biliyan guda zai wuce miliyan 900 da yan kai kaga wannan ba kananan kuɗi bane a ce an biya su a jarabawa cungus jarabawa ya zama tocewa ba ta yi kyau ba cikin dalilan da yasa jaraba ba ta yin kyau shine cewa bamu ma gane su wane ne daliban namu wanda mun ka bare nan tun ne ya zo ya ce shi external kan yaro ya taso duk ana can ana koya musu yadda za su jaraba ne shi kuma yana ce na yau church sai daren jarabawa kawai ya zo ya ce zauna to ni nahi da jin cewa irin wayannan daliban ne na waje to su ne za ka sa cewa za ka ga cewa jaraba mu koyo shi sai ta nuna kamar ba ta yi kyau ba
zalika commissioner ya ce a jihar ta Zamfara suna ciyar da dalibai a makarantun su
ciyar da dalibai da na boarding da na day duk ana ciyar da su yana abubuwa da yawa wanda yake cewa a dibin yanayin da muke cewa da talauci ya addabe mutane so duk wani nauyi wanda gwamnati za ta dauka mai girma gwamnati yana jagorantar cewa dauke nauyin nan saboda yaran mu ya zaman to sun samu zuwa makaranta
Alhaji Muktar Lugga ya ce suna taka tsantsan wajen tsaurarawa don kada yara su zuwa makaranta ganin cewa jihar Zamfara na cikin jihohi dake koma baya a bangaren ilimin zamani a tarayyar Najeriya
muna dan taka tsantsan wajen tsaurarawa saboda kada yaran mu ya zaman to cewa su kuma sun kiyin karatu
akwai wani abu da yake cima mutane tuwa kwarya musamman a wa'annan jihohi namu na arewacin Najeriya zaka ga cewa malami bai da kwarewa ko kuma zaka ga akwai karancin malami musamman malaman lissafi da na turanci a nan jihar Zamfara akwai ne yunkuri da kuke da domin kawar da wannan al'amari
nan gaskiya yana cikin matsalolin ma inganta ilimi da na yaran mu a wannan yanki abubuwan da nake faɗa wa mutane a cewa gwamnati ta dauki malamai waɗanda suka sa abin da suke yi sannan shi kanshi wannan karatarwa ai yana canzawa da lokaci yau ka ji an ciro da wani abu wanda zai taimaka gobe haka saboda haka ya kamata ana yi ana jaddada musu yadda za su koya ta
commissioner ya ce suna shirye-shirye na haɓaka ilimin ƴaƴa mata ganin cewa jihar an bar ta a baya
girl child education wanda yake cewa a halin yanzu ana shirye-shirye wanda za a ƙara haɓaka ko kuma a ga cewa ya yara mata musamman sunje sannan kwanakin baya ma majalisar mu anan ta yi kokari ta fito da dokoki wayanda za su ba yara ƙarin gwiwa na cewa su zo na maga musamman su mata saboda za ga yarinya gwamnati ta doke ta an sa ta makaranta ana ta kaliwa ta da sauransu sai kai a zo jaraba sai kaga uba ya doke ta ya mata aure a wasu kuma da gidajen mijin su za a kawo su jaraba saboda haka duk wayannan abubuwa fadakarwa alhamdulillahi ana yi a masallatai kungiyoyi da dama sun shigo cikin zamfara ita kanta matar mai girma gwamna tana cikin masu jagoranta wannan abu na mutane su fahimci ilimin mata yana da umhani
ya ce shiga makaranta a wajen mata a yankin na zamfara ya karu matuƙa yadda ake tsammani
ka duba daga shekarun da suka wuce zuwa yanzu mu shiga makaranta na gadiya mata ya karu kuma sosai
Zaruddin Sanufuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
Yanzu kuma sai jihar Kaduna inda muka dauki makonni biyu a jere a baya cikin wannan shiri muna gabatar muku da rahotanni dangane da shirin gwamnatin jihar na ciyar da dalibai a makarantun primary abinci dake fadin jihar baki daya. Mun baiwa shirin muhimmanci domin kamar yadda masu yi magana suke cewa ai sai da ruwan ciki akan janarijiya. Yaro da yunwa da wuya ya mai da hankali kan karatu. Saboda haka muka saki leka shirin muga yadda yake tafiya ga kuma rahoto da wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya aiko mana.
Abun yayi kokari amma don Allah don Annabi ya tsayar da wannan yayi mana makaranta. Nan da ko wata ku ya tsayar da abincin ya gama gini ban ce ya daina yin abincin ba. Yayi mana makaranta ya saka kujeru ya saka aji. Inda mun gode Allah muna duba amma ka gani ga wajen fisari yaro ba bayan gida makaranta ba a gina shi ba yaro yazo ba karatu wani fa abinci kawai zai zo ya ci kullum mu dinga bi da safe na takardunku wani mai kwano uku ba takarda daya abun da ya ci gaba ya fara daga beginning ya gina makarantan ya saka kujeru ya saka litafi ya karo malame ya biya malame akwai masu wata shida kafin ya zo kan kujera wayansu basu biya ba amma don Allah mun gode mishi yayi kokari
eh mun ma ji akan cewa akwai wasu makarantu da idan yara sun je makaranta lokacin da zasu je suna isa makaranta suna yin darasi kila guda daya guda biyu once lokacin da break ya an fara break to an fara raba abinci kenan har lokacin tashi yayi ana gama raba abinci yara sun ci abinci sai a tafi gida to me kenan aka yi a wannan mun samu kuma rahotanni kan cewa akwai wasu yara da su ba ɗan makaranta ba ba su a makaranta amma idan sun ji lokacin bada abinci yayi sai su shigo su zo su karbi abinci sai su tafi
na yi karo da wata malama da bata so an baci sunanta ba daga wata makaranta a wani kauye kusa da garin Kaduna
na waje ma suna shigowa ba mu san su ba ba za mu iya yaya za mu yi mu ladabtar da su mu tsara su yanda muke yi da ba zai yiwu ba sun yi mana yawa yanzu ba uniform ga yaran duk ba uniform amma idan da uniform mun san yara wannan ɗan makarantar mu ne ba takardu wayansu suna riko dan littafi guda ɗaya biyu haka sai kwana abinci ake yawo da shi ba biro ba pencil sai kulan abinci wayansu ma ba za su zo makarantar ba sai daidai lokacin da aka fara raban abinci sannan sai su zo
na ziyarci wata makaranta a yankin Rigasa a garin Kaduna inda na tarar da wani dan kungiyar agaji ta Red Cross Malam Saifullahi Adamu Bawa wanda yayi karin bayani akan irin matsaloli da ake fuskanta a makarantar.
Yan safa da yan rana ne a makarantar sun kai sama da 20,000. Muna recording casualty sosai. To abin da Red Cross ke a wajen nan shine duk wani yaro da muka samu ya ji rauni ko kuma yana buƙatar wani tallafi muna tallafa mai. Aikin Red Cross ne wannan. Daga farawa zuwa yau sati na biyu a cikin wannan abun mun yi recording more than 260 casualties. Muna nan da recording su duka. Dan a kullun sai mun yi recording sama da 30, 40 to 50. Do duk jama'a ana managing crowd kenan. Shi yasa abun yake rugwa. In ba haka ba gaskiya za a samu casualties. Painting yawanci saboda dannewa wannan ya danna wannan wannan ya danna wannan. But mostly gaskiya yaran da suke sumewa a makarantar nan sun yawa. Shi yasa muke kira da gwamna daga next daga sumewa ba sai mutuwa. Nan gaba yaro za ya danne shi ba tare da ya samu wanda ya zo daga shi ba. Gwamna ya kamata ya zo da kanshi ya ga wannan abu.
Na tambayi shugaban makarantar ta Rigasa, Malam Joseph Audu, matakin da suke dauka wajen hana yaran da ba dalibai ba shigowa don cin abinci.
Farko kafin a fara wannan batun ciyarwa muna da yara 2,234 amma a yanzu yaran da suke makarantar nan 19,954 ya karu fiye ba da inda mutum yake zato ka san abu ba fa zaka iya yin komai kai kadai ba kuma ba duka abu ka ce kai dole sai ka cimma abin da kake so ba gaskiya malamai suna kokari sai kuma mutanen gari su ma sukan zo su taimaka domin abu menene mu bi da yaran inda ya kamata. Shi kanshi katangan makarantar ma a ce yana da tsawo kuma ya samu gyara, da wannan masu shigowa din ba za ba bayani za a ce sun shigo. Sannan yawanci abinda muka yi mun rage wannan shigan su makarantar, mukan kulle gate. Shi yasa a yanzu mun ba da lokaci, idan yaro ba ya bai kasance a makaranta karfe 9 ba, to za mu kulle gate.
Kokarin da nayi don samun ɗaya daga cikin sakatarorin ilimi na ɗaya daga cikin kananan hukumomin jihar Kaduna ya tutura. A kwanan baya, kwamishinan ilimi na jihar Kaduna, Dr. Shehu Adamu, ya yi bayanin cewa sun sami labarin wasu matsaloli da suka soma tasowa, amma gwamnati na ɗaukan matakai don shawo kansu. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Sabiya ta yi waɗansu na aikin gona, waɗansu suna ofis, waɗansu karatu, waɗansu kan waka sun kai hakanan Allah ya su. Sun kuma asalin gidansu kan icce ne, shi asalin gidansu ban hitarahi ba, ni dai baban gida. Duniya ko dai man kiɗa ba zan taka ba duniya.
Masu aro da wannan rahoton, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma kibahi radio Doni wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon.
Ga takaitattun labaran duniya.
Cibiyar lafiya ta ƙasar Colombia ta sanar jiya Asabar cewa sama da mata masu juna biyu 5,000 a ƙasar suka kamu da ƙwayar cutar Zika. Adadin mutanen da aka samu ɗauke da ƙwayar cutar a ƙasar ya kai 31,555. Cibiyar ta ce daga ciki akwai mata masu juna biyu 5,013. Wannan adadin ya haura wanda aka bayar a makon da ya gabata a kashi 23 cikin 100, yayin da adadin mata masu juna biyu da ke ɗauke da ƙwayar cutar ya ƙaru da kashi 57.8 cikin 100. A halin da ake ciki da ƙarun ƙasar Brazil sun fara gangamin wayar da kan al'umma jiya Asabar da nufin ilmantar da jama'a kan hanyoyin shawo kan sauran da ke ɗauke da ƙwayar cutar Zika. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Asabar cewa an shiga wani sabon babi a rikicin Siriya, bisa ga cewarsa shawarwarin da za a yanke nan gaba ko dai za su kai ga kawo ƙarshen yakin ko kuma su haifar da mawuyatan zaɓin da za a ɗauka nan gaba. Kerry ya shaida wani taron harkokin tsaron da ake gudanarwa a Munich cewa fatarmu ita ce wannan makon zai zama makon canji. Papa Roma Francis ya fara ziyara ƙasar Mexico jiya Asabar, inda ya yi kira ga shugabannin ƙasar su yi adalci su kuma samar da tsaro a ƙasar da aka shafe shekara da shekaru ana fama da tashin hankali da ke da alaƙa da safarar miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa da kuma talauci. Papa Roman ya shaida wa shugaban ƙasar Enrique Pena Nieto da 'yan majalisar da suka taru a birnin Mexico cewa hakkinsu ne taimakawa al'umma su sami abin da suke bukata a rayuwa da kuma ruhaniya da ya hada da muhalli da ayyukan yi da kuma yanayin zaman lafiya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.